Ya zaka me ka lura da shi cikin kwanaki 100 na mulkin Muhammadu Buhari?
Eh, babban abin da na samu da na gaya wa dan uwanka da kamun kwana 100 nan akwai fiye da rabin kasar Borno tana hannun waɗannan mutane ba ta hannun Najeriya. Akwai Yobe local government da yawa ba su hannun Najeriya na Yobe. Local government da yawa Adamawa ba su hannun Najeriya suna hannun waɗancan mutane. An yi taɓa yin rana ɗaya an kashe mutum wajen 2000 a baga kuma suka zo nan kusa suna aikin yin bombinsu a nan kusa da Bajoga kusa da Ashaka a wajen ta dangara wajen Dumbulo wajen yanzu duk abun babu suna kawowa hari na faɗa su kai hari Bajoga su kai hari Gombe su kai hari Azare su kai hari har cikin masallacin Juma'a na Kano an kai hari. Yanzu duk waɗannan abu Allah ya kau da su an zauna lafiya ba su da ƙarfin kawowa hari ko ina a yanzu su ake kaiwa hari kuma duk wannan a cikin kwana 100 nan muka samu wannan cin nasara saboda haka muke gode wa Allah da ya bamu wannan nasara tunda Allah ya ce in yayi mana ni'ima mu gode masa.
Menene naka tunani ya kawo wannan nasara da kake cewa an samu?
Eh, Allah ne ya kawo wannan nasara kuma shugabanci iri-iri ne wancan shugabancin na da ya ɓaci ne shi yasa aka ƙwace ƙasar. Waɗansu yara suka kwace ƙasar har a wannan abu ya faru kuma Allah ya kawo wani shugabanci mai kyau an dawo da waɗannan kuma insha Allah za a ci gaba da samun nasarori tun da an ga alamun nasaran a fili a wannan.
Kamar ku cikin waɗannan kwanaki 100 ku malaman addinai me kuka yi?
Mu abin da muke daɗi nan shi muke shine addu'a Allah ya bamu nasara Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali abin da muke yi kenan.
Baya ga batun tsaro akwai fannoni na rayuwar jama'a akwai waɗanda suke cewa wasu fannoni na cigaba ko kuma walwalar jama'a kamar ba a samu cigaba ba mutane suna takure a halin yanzu ta fuskar tattalin arziki kai ka lura da wannan a cikin kwana 100 nan?
Kwana 100 nan ai ba wani lokaci ne mai yawa ba in aka dubi nasarorin da aka samu aka dubi kankantan kwanakin ai ya kamata a gode wa Allah a samu sauran cin nasara wanda aka sa a gaba wannan ai kwana 100 ai dan kaɗan ne. Aka sa wannan manya-manyan nasarori a cikin kwana 100 abinda aka sa a gaba kenan a shi Allah zai yi mana su.
Baya ga batun tsaro akwai wasu fannoni da kake jin an samu nasara alal misali mu dau batun cin hanci da rashawa wadda gwamnatin Najeriya ta ce shi ma ta dukufa wajen ganin bayansa.
Eh, ai shi ma ana ganin alamomin nasararsa domin labarin da muke samu waɗansu mutane cikin asiri suna dawo da kuɗin da suka sata a cikin asiri kuma maganin cin hanci da rashawa an soma aiki a kansa mutane suna nan suna aiki wanda aka ɗora musu aikin suna nan suna yi kuma za a samu cin nasara insha Allah.
Batun cin hanci da rashawan nan menene naka tunani yasa matsalar ta yi katutu a Najeriya har aka ma kawo wannan hali?
Abun ya dare an riga an saba da shi sai in za a kai ma'aikaci wurin aiki ma sai ce shan inda za a kai shi ba wani alheri wato ba a kawo cin hanci kuma kowane abu komi kankanta sai an ba da kuɗi ake yinsa aikin mutum ne ya san nasa ne na gwamnati amma in baka ba shi kuɗi ba zai maka ba shi ne abubuwan suna da yawa.
Me kuma ya jawo aka shiga wannan halin?
Rashin gaskiya da rashin adalci mutane suka saba wai amma kamar yadda ba da hanci din da waɗannan cin hanci da rashawa da wasu nasu alheri. Ai bai mana alheri ba in mutum yana so ai masa wani abu shi ma sai yayi wani abu.
Kamar akwai gazawa kenan wajen faɗakar da jama'a kan kyawawan al'adu kyawawan aƙidoji da koyarwar addini ala misali ka lura cewa kamar akwai gazawa wajen ilmantar da jama'a?
Faɗa daban shi malami iyakansa ya faɗa amma faɗa sai mai ƙarfi idan malamai sun faɗa sun iya da nasu muko muna faɗa dare da rana da kowane harshe muna yi a Najeriya da tafsiri da wa'azozi muna yi faɗa kenan amma faɗa ba namu bane masu ƙarfi ne za su hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam marra aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi falyunsadihu bilisanihi falyunsadihu biqalbihi zalika adhafu al-imani duk wanda ya ga mummuna abu ana yi to dalle ya hana da hannunsa wato wannan hukuma kenan ko mai gida da ƴaƴansa
idan na fahimci
malamai kuma iyakan nasu su yi magana.
In na fahimce ka ku malaman addini kuna bakin kokarin ku mahukunta ne suka kasa hukunta masu cin hanci da rashawa da magance ta.
Eh to ai abin ya zama yadda ma ya zama a Najeriya idan kai babban akan ofis kace ba za a yi ba sai a ce a to wannan ai mutum bai da wani amfani ya kamata a kawo wani a kawo da wannan mutumin da zai hana shi samun alheri to kaga abun ne kwabe gaba da amma yanzu dai tunda Allah ya kawo mana wannan zamani da waɗannan mutane masu nuna alamar za su yi gaskiya za su yi adalci to insha Allah za a yi mana wannan domin idan gwamnati shugaban gwamnati yana da kyau shi ainihin shugaban gwamnati yadda yake kaman kasuwa ne kasuwa idan ka kawo wannan kaya aka kisaye na dan uwanka aka saya gobe ma aka kawo ka kawo irin naka na da aka kisaye na dan uwanka ana sai to in ka koma ba za ka kawo naka ba sai ka kawo irin na dan uwanka wanda ake saye saboda haka yanzu shi ainihin shugaban gwamnatin tunda yake yana so ai adalci ai gaskiya to duk wanda yake da niyyar yin wani abu ba na gaskiya ba na adalci ba zai janye saboda ba za a karba masa nasa ba
idan aka tambayi malam ya bada shawara irin hukuncin da ya kamata a rika yankewa maciya hanci da rashawa musamman manyan jami'an gwamnati ko na kamfanoni yan siyasa me zaka ce me ya kamata a rika musu don Najeriya ta gyaru
to wannan dai hukuma na masu laifi wannan waɗanda abun ya shafa su ya kamata su faɗi irin laifin da in mutum yayi ayi masa ga yan majalisa ga senate ga waɗansu mutane wanda suke aikin su ne mu kan ba za mu faɗi detail ga abin da za a yi wa wanda ya kaza ga wanda ya yi kaza ba kowane laifi dai an san maganinsa
kawo yanzu kana da ƙwarin gwiwa cewa Muhammadu Buhari a ƙashinsa za a iya kawar da cin hanci da rashawa ko kuma a daƙile matsalar
wato ai tunda muka ga alama mai kyau ai muna da hope wato da rajai da ƙauna insha Allah Allah zai taimake shi in ba a kawar da abin duka ba dai to za a kawar da mafiya yawa
idan muka dubi bangaren wutar lantarki da kuma man fetur a Najeriya cikin kwanaki 100 nan me zaka ce halin da ake ciki
ai hakika wutar lantarki ta inganta sha'anin man fetur kuma ya inganta a cikin wannan kwana 100
mun gode
na limancin Abuja limancin Abuja manan liman da naibi kamar manyan gwamnati ne wanda suke da mataimakansu ko bayis ko mataimaki amfaninsu dama idan larura ta samu babban shi ainihin mabiyin nasa shi zai karbi aiki har lokacin da larurar ta kau in kuma ya mutu to sai wannan mutumin shi ne dama automatically shi zai karbi wurin a rubuce haka naibi da liman ana yin naibi ne don larura in ta samu liman ko ta tafiya ko ta rashin lafiya ko ta mutuwa din to shi naibin dama shi ne zai tsaya a matsayinsa to wannan limami na Abuja kamun ya rasu mun zaɓi mu kwamitin fatawa mun zaɓi naibai to naiban nan shugabansu wanda fi kowa qualification cikinsu shi ne Dr. Ibrahim Ahmad Magari shi ne ya gaba to shi ke riƙe da wannan matsayi har lokacin da Allah ya wannan limamin rasuwa to tunda yake haka abin yake babu wani damar neman a kira waɗansu mutane a sake wani limamin Abuja a ce limamin Abuja ya rasu an naɗo wani limamin an kawo kuma daga naibin wanda yake mai aikin wannan wurin tun lokacin da yake dare saboda haka muke ba da shawara kar a jawo mana wani abin da zai ta da hankali a ɗauko mana wani a ce za a zo a kawo a danne wannan haƙƙinsa ba a yi masa adalci ba mu ma ba a yi mana adalci ba in an yi haka
akwai waɗanda kuka lura suna neman ɗauki ɗora kenan kamar su wane ne
akwai ba sai na kama sunansu ba na karanta ma takardun da ake ba su na nema wanda ake kawowa mu ma ga kandidan namu limancin Abuja ya faɗo ma ga kandidan mu na karanta takardu na nema kuma na ji labarin waɗanda suke nema a wurinsu saboda haka muke ba su haƙuri kar su naɗo mana wani mutum da ke za su ɗora akan wannan naibin in an yi haka ba a yi gaskiya ba ba a yi adalci ba a nemi zaman lafiya ba
kamar akwai wani wanda kuke jin za a naɗa ne wanda bai cancance limanci ba
ko ya cancanta fa mace mai miji in an samu wani wanda ya cancanta sai ya karshe mata aure ga wanda ya fi cancanta ai ba ce da miji yanzu tunda naibin ba inda kowane abin da ake nema na qualification na limanci yana da shi to ko za a kawo wani mutum wanda ya fi shi wane ne ya gayyato shi tun da yake akwai
to mun gode idan muka koma kan batun rashawar nan malam wace illa kake jin matsalar cin hancin rashawa ke yi ga Najeriya ko ga ƙasa ma gaba ɗaya
shi cin hancin nan shi ya karye ƙasar gabaki ɗaya hana mata samun gaskiya mai gaskiya baya samun gaskiyarsa in baya da kuɗi mara gaskiya in yana da kuɗi shine za a ɗauki gaskiya a bashi to in an yi haka kuwa to ba dama ai gaskiya ba dama ai adalci tunda yake dama an nada mutane ba akan gaskiya ba ba akan adalci ba akan son zuciya abun ba zai tafi lafiya ba tunda yake kowane gini a masa mummunan partition to komai tsawon ginin zai fadi
akwai tambayar da nake so yi irin a zamanin yanzu muna ganin ana irin wasu aihuwa irin kaji an aifi wani dabba ko an aifi wani abu da na ban mamaki haka wanda yake kwanan nan ma a azarai an aifi wata mace ta aifi takalmi shin irin wayannan aihuwa ya ne wani hali ne yake haifar da shi
ikon Allah kullun Allah yana bayyana ikon sa abinda ba sani ba a kawo ya kullu kuma Allah ta'ala wuna kullun Allah yana bayyana abinda ba a sani ba ya nuna wa mutane don a ga ikon sa da kake ganin a ganyaye kana ganin la ilaha illallah muhammadur rasulullah a jikin ganyaye za ka la ilaha illallah muhammadur rasulullah a jikin kifaye za ka la ilaha illallah muhammadur rasulullah a jikin wani ko makankari ko dutse gashi a rubutu daga fadan Allah wannan Allah ne ke nuna mutane ikon sa shi fa'alu lima yuridu shi ma aikata abin da ya ga dama ne
to saboda haka wannan aihuwan takalmi dai yana daya daga cikin
ikon Allah ba duk abin da aka nuna maka wanda baka san shi mai baka mamaki to yana nuna maka mamakin ikon Allah
malalam ya ce wasu daga cikin alamomin tashin
kiyama da ake fada
ai alamomin tashin kiyama na farko zuwan annabi duniya an rufe annabci annabci ya kare ta shi ya yi kusan tashin kiyama kenan annabi Allah ce bu istu ana wasu sa'at ka hataini lokacin da aka aika wani da tashin kiyama kamar wannan yatsu ne saboda komai ka gani yanzu ina nuna maka ikon Allah ina nuna maka kusan tashin kiyama din an kusa a nade duniya
to menene shawaran ka ne
shawara ta ji tsoron Allah tsoron Allah nan shine maganin komai shine maganin kowane abu in kana neman wani abu wurin Allah ka ji tsoron Allah Allah zai baka in kana tsoron wani abu wurin Allah ka ji tsoron Allah Allah zai raba ka da shi kowane abu daga tsoron Allah ke samun sa mai alheri kowane abu daga rashin tsoron Allah yake samun mutum na sharri Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya bamu lafiya da zaman Allah mun gode dama mun kira taron ne don mu gode wa Allah ya bamu ni'ima ya nuna mana alheri kuma abinda muka sa a gaba muna hope za mu samu wato muna kaunan za mu samu mun gode muku ya saka da alheri ya saka da alheri
insha Allah